music at houseofsongs.com.
Zaman malam ira isle ilum, gagangaram tafano, sarikin malamai abun ai koyi. Gagangaram tafano, sarikin malamai abun Yusa Aliyam Bajama Malami Raisul Launa Deya Deya Malaman Sarikim Malamai Rijali Allah ya ja kwananka farfisa yake ta ninka ko andaka ai rege ya malam kai da gaskiya maka santa mabubuga alheri ya malam bashi fargabar mai sita da aljanu da mutane na gaishe ka babu ko mai shakka malam akwai baiwa kam gode rabbana gwani mabuwai kai haƙuri ya malam kafin in yabo in dan taushe ka kun sha faɗa mana wannan zancen mai madina sirrin mana in ni'ima ta yi rimi gumbawan ilahu zai sha suka kulle zai ni'imatin masu din cikin faɗa ta nabi ka kau da kai ka saba ba kawai waye idan anai ba farma mai ilimi da tijo kuma attajirin mutum mai himma pagauniyar yan tsurku bar su su dangana hasara goma malam wakilin Allah fadin duniya da kuzan koyi mai martaba san barka innai jinjinar ina zan karta ina kikai ta gurinka ta zamto marai ina gaganta dan jinjina gum malam koran lahira da amfaninka mare kamar kai dakta sarkin malamai abin ai Bangare na shari'a hular dalibai ina ta zauna saboda dimbin ilimi ga aiki da shi cikin arkana cikin natijar malam komai zai yi dangana kan sunna wanda gane ta sawo komai zan yi ni da ku zan koyi. Dr. Yusuf Ali tsantsininsa ya tuke wa misali saboda tsoron Allah baya san abin da zai ishe kali abin da dubai da haƙi bai tafiya gare shi ko da kauli malam arif ainin tarin ilimin ka ba mai shayi. Dakta ya yo aiki manyan offices na ban mamaki malam alkali ne amma yayi daban da yan gandodi rashawa ko cin hanci tauye gaskiya suna ban daki sanya sa su ya kulle baya son ganin su ko kan. Abubuwan amfana wanda aka yi wa ofishin nan nashi zuhudu sai a ta sawo malam duniyar gaba ta gawai ka ɗau misalin bayi du ya guje shi bai zuwa ya shige shi musharaka da kana'a ita ke ɗauki hankali ba. Kun ji ina mata fannu duk wani ɓangare kamar ƙinkari mai batun ilimi ne ba tsagwaron hayaniya ba gori cikin kitabun lahi da hadisan rasulu na yi ishari muse ga Yusuf Ali dakta malami abin aikoyi. Rudu kuje gwen yaro ko kuma jahilin da ba shi da malo tafiya ta bayin Allah baka bidar ka sauka hanyar mala alkin ta bayin Allah rundunar auliya ta barkin malam Allah ya da zamanin sarkin malamai hana subulai. ta idan ka dau tasiriya malam ya tsawaita ya kai lida magangara tauhidi da ulumul qadim ya dawata batun fike wakakali a faqihan kasar mushiyai ne ya santa sarkin malaman mu Yusuf Ali ko iska ta kada tana gunya kamar adaba da balaga yara za a baka su salaka karma motsa kira'a qur'anin da dole shine durka wani yace larauci na temar kamar kace hausarka kundun dan ali dakka malaman dukan mai no akwai malumma malan dukkanin su sai takarima muhadara ko yaro in yayi gayyata zuwan limami girma madan zo fadulu baban ban sani yake linzami Allah ci ko ladanka sarkin malamai uban ai batun da in uwa da wa in malan karku tambaya sare yana da baiwa ainin kai malam sanin samalu kine girman baki epriti in ya iso gare ka shi to kani ruka da nau ko inta shafar aljani gida ko bai addu'a shinge ce kuma kan sakalin tire shaytani kuma kan sakalin ka dakka dakkan ilimi da dakkan lakani mafi da alkhairin mu wanda ya zarfa jan tsurara amfani manuwar al'umma Yusuf Ali ne wabihun ra'ayi uba gurin beleki su kai dakta diyar kama kuma dasa kai dakta diyar isu balikin malam iki min iso ga malam dakta bahara a fannin ilimi dakta ko maki gani ya furta dakta ko Allah da do albarka farkin sa ya banka bana sauri fagen kidin zamani ni na san Abubakar
sarki ina san
abun mujahidini baban yasmin abun
tsoro ni
Abubakar mai sibi kuma tsahabu ashe dodo ne inda yake da kai za ka yi dan wani ya kada ya garwan
shayi
shi ya bangwani ne dole dan kuma an kiya akwan
ba waka kuma an
kiya da mai gaishe ka wani zancan mu ne a banne
waka
inda ya habu ke busa ta kwan duniya kamar zai tasa na yarda kai aljanne duk wani mai kida ya hau kan mai martaba madalla sarkin gayya dole in gaishe
ka
palu fayari shirgi ka daudu ulu kai
sai barka
alhaji ibrahim abdul qadir mazambata sa barka
wallahi sa albarka
dalil ilmu ku ake Tayo so Ali Bajaman malami Raisul Tilmu Gagangara Matapando Sarikim malamai Abang Aikoi Gagangara Matapando Sarikim malamai Abang Yusuf Ali Bajaman malami Raisul Ilmu dai dai malaman sarkin malamai rijale
malaman sarkin malamai
Allah ya ja kwanan ka farfisa yake tanin
ka more music at housesongs.com